sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan yadda aka rantsar da sabon shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad inda yake cewa
Muhammad Bazoum président de la République élu conformément aux lois jurons solennellement sur le livre saint.
Za kuma a ji cewa kungiyar Boko Haram ta saki wani faifan bidiyo wanda ta ce da jirgin yakin Najeriya da ya kace din nan ne kuma ita ta kakkabo shi. Kamar kowane daren Juma'a, Awal Garba na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan gagarumin aikin rigakafin cutar COVID-19 a kasar Kamaru. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Akalla mutane 36 suka mutu a yau Juma'a a yankin gabashin Taiwan, yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka bayan da wani jirgin kasa da ke cike da jama'a yayi hatsari a hanyar karkashin kasa. Hukumomin Taiwan sun ce ana zaton wata motar aiki da ta kauce hanya sannan ta fadi akan hanyar jirgin kasa, ita ce musabbabin afkuwar hadarin a kudancin birnin Hualien. Ana daukar wannan hatsarin jirgin kasa da cewa shine mafi muni cikin shekaru 40 da suka gabata a kasar Taiwan din. Jirgin kasan mai sauri ya kamo hanya ne daga Taipei zuwa Taichung, kuma yana dauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarin su ɗan yawon bude ido ne, wasu kuma suna komawa gidajensu domin hutun ƙarshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana 4 da za a yi. Hankuri da kasar sun ke yi na samar da wajen zama ga wasu al'umma farar hula a inda ake samun rashin jituwa a iyakar yankin Himalaya ya fito fili a matsayin wani sabon abin damuwa ga India. Kamar yadda masu nazarin al'amura a India suka ce, wannan ya sake maimaita dabarun da Beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin Sin. An daga sabuwar jar tuta a wani sabon kauye da Sin ta gina a yankin da ake jayayya a tsakanin kasashen biyu akan iyakar jihar Arunachal Pradesh da ke arewa maso gabancin kasar. Masu nazarin suna ganin cewa ginin sabon kauyen a yankin da India take ikirarin mallaka wata dabara ce ta karfafa ikirarin mallakar yankin da sun ke yi ta hanyar canza gaskiyar abin da ke kasa. Kauyukan da ke bakin iyakar tamkar kwatankwacin yankin Himalaya ne na tsaunukan da Sin ta kirkira a tekun kudancin Sin. Kuma kar mu manta cewa a tekun kudancin Sin din kasar ta kara zana taswirar yankin ba tare da yin harbi ko daya ba. A ta bakin Brahma Shenali, farfesan nazarin dabaru a cibiyar manufa da bincike ta New Delhi, ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoto a yau Juma'a cewa an sake samun sabbin masu dauke da cutar corona su 81,466 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Wannan sabuwar kididdiga ita ce mafi yawa da aka samu cikin kwana guda a wata 6 a kasar da ke kudancin Asiya. India tana da mutane miliyan 12,300 masu fama da cutar COVID. Kasar Amurka da Brazil ne kadai suka fi yawan masu fama da cutar, wato miliyan 30,500 da kuma miliyan 12,800, kamar yadda cibiyar samun bayanai kan corona ta John Hopkins ta faɗa. Hopkins ta ruwaito cewa ana da fiye da mutane miliyan 129,600 da ke fama da cutar a duniya baki daya. A birni mafi girma a Brazil, masu haka kaburbura suna tono gawarwaki daga tsoffin kaburbura domin samun makwanci ga sabbin waɗanda cutar corona ta kashe. Masu haka kaburburan cikin kayan kariya suna aiki tukuru a makabartar Vila Nova Kashinura da ke birnin Sao Paulo domin samun makwanci ga gawarwakin da ke karuwa. Wata gobara ta lalata fiye da shaguna 20 a wata kasuwa da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Rohingya da ke kudancin Bangladesh. inda ta kashe akalla mutum uku a ta bakin ƴan sanda da waɗanda abin ya fara a idan su. Maturan ƴan sandan yankin Ahmad Sanjir Murshid ya ce sun samu gawarwakin ne daga tarkacen da suka rage bayan da ya dauki masu kashe gobarar sa'o'i masu yawa su kashe wutar. Wasu mutanen kuma da dama sun jikkata, har yanzu ba a san me sanadin wutar ba. Hukumomin bada agaji da gwamnati sun fara sake gina wasu matsugunan bayan da wata gagarumar gobara da ta wakana cikin watan jiya inda ta kashe mutane 15, wasu 560 suka samu raunuka yayin da kuma kusan mutane 45 suka rasa mahalli. Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya maimaita kira kan a hanzarta sakin dukkan wanda ake tsare da su a Myanmar, ciki har da kansilan kasar Aung San Suu Kyi da shugaban kasar Win Myint, sannan a kawo ƙarshen rikicin. A wata sanarwa da aka fitar jiya da maraice, kwamitin ya nuna tsananin damuwa akan yadda abubuwa suke ƙara taɓarɓarewa cikin hanzari a Myanmar, sannan ya Allah wadai da amfani da ƙarfin makamai da dakarun tsaron ƙasan da 'yan sanda suke yi akan masu zanga-zangar demokaradiyya cikin lumana. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan fararen hula da suka hada da mata da yara. Kwamitin ya kuma yi kira ga sojojinsu da su yi hattara sosai, sannan kuma duka ɓangarorin su nisanci tarzoma.
A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Shekara daya kenan da barkewa annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato ƙwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar, inda kamar yadda aka ji a rahotanninmu da suka gabata, an rantsar da sabon shugaban ƙasa Bazoum Muhammad. Salamu na Barma gare ta.
No, Mohamed Bazoum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint.
Sabon shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum kenan lokacin da yake rantsuwa akan Al-Qur'ani mai tsarki. Yana mai alƙawarin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa, kare mutuncin jama'ar Niger da kare martabar wannan ƙasa a matsayinsa na wanda 'yan Niger suka dora wa nauyin ya shugabance su a tsawon shekaru 5 masu zuwa. Jim kaɗan bayan da ya karɓi lagamar mulki a hukunce, Mohamed Bazoum a jawabinsa ya sha alwashin gudanar da ayyuka tuƙuru domin ci gaban ƙasa da inganta yanayin rayuwar al'umma. Sabon shugaban kasar ta Nijar ya lashi takobin murkushe mahandama dukiyar jama'a da masu cin hanci. A cewarsa, daga yanzu duk wanda aka kama da aikata irin wannan danyen aiki kuma matsayinsa zai fuskanci hukunci daidai da laifin da ya yi wa ƙasa.
Je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays.
A yadda sha'anin ilimi ya taɓarɓare a Nijar, shugaba Mohamed Bazoum ya ce zai baiwa wannan fanni kulawa daidai da wacce zai baiwa sha'anin tsaro, saboda a cewarsa rashin ilimin yara babbar matsala ce da ke dabaibaye ci gaban ƙasa. Sannan ya ɗauki alƙawarin inganta harkar kiwon lafiya, samar da ruwan sha, hanyoyin zirga-zirga, wutar lantarki da bunƙasa ayyukan noma da kiwo. To kome 'yan Nijar ke cewa game da wannan rana ta farkon mulkin na shugaba Mohamed Bazoum?
Ni Saleh Sadu ne sunana, prefect tasker ne, Bazoum mai amana ne. In kaji ya yi faɗin magana, wallahi haka nan ne cikin zuciyar shi. A kama mishi a gani tun da yake shi Nijeriyan, dukkan Nijeriyan guda ne wajen shi. Abinda ya dauki kamar alkawuli wannan Bazoum yana yi shi. Abinda bai yi yana faɗa maka gaskiya fa ni ban na yi. Saboda shi ne mu yarda da shi, ni na yarda da mutum wannan, wallahi Bazoum yana da tausayi talakawa. Na taba da ne dozan mandama suna bashi, wallahi billahi.
Mai martaba Sultan Muhammadu Sanusi na biyu na daga cikin waɗanda suka halarci wannan buki daga Najeriya.
manewa mutanen Niger gabaki ɗaya da mutanen Afrika murna da samun wannan wato mika hannu daga shugaba na farar hula zuwa wani shugaba na farar hula ba tare da tashin hankali ba wannan ya sa Niger a cikin tsohon kasashen da suka kama hanyar demokradiya wacce tafiya ce da tsari da take bukatar haƙuri ki kasashen da suka kai inda suka kai bayan suka kai ba shekara 200-300 shekara 100 kasashe ana ce gina demokradiya sai ana yi ana haƙuri za a samu ci gaba za a samu ci gaba ya za a ji dadi za a samu rashin dadi
kasar Amurka da ke kan gaba a jerin kasashen da ke dafawa jamhuriyar Niger a yakin da kasar ke gwabzawa da yan ta'addan yankin Sahel ta aiko da tawagar jami'anta a wajen wannan biki da aka kira na karfafa demokradiya kamar yadda jagoran wannan tawaga Andrew Yang ya bayyana mana
La délégation américaine qui est venue soutenir ce moment historique, c'est le partenariat. Les Américains sont venus en partenariat avec les Nigériens qui font face à un défi énorme.
Yan adawa waɗanda har yanzu ke ci gaba da watsi da sakamakon zaben na 21 ga watan Fabrairu ba su halarci wannan biki ba. To amma a ci gaban jawabin sa Muhammad Bazoum ya ce dukkan ƴan Niger matsayin su daya a wajen sa. Saboda haka ne ya buƙaci abokin fafatawar sa Muhammad Usman da kan ƴan hamayya su bashi haɗin kai wajen gudanar da ayyukan ƙasa sannan yayi alƙawarin inganta hulɗa a tsakanin gwamnatin sa da kungiyoyin fararen kula yayin da yace ƴancin walwala wani abu ne da zai ƙarfafa a tsawon shekaru biyar na wa'adin mulkin sa shugaba Isu Muhammadu wanda a yau ya shiga daga kujerar da ya shafa shekaru kusan 10 a kanta ya karrama mutumin da ya gaje shi da lambar yabo mafi girma ta wannan ƙasa kafin ya damƙa masa ragama idanunsa cike da ƙwalla Sabon shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum ya yabawa halayyar mutumin da ya kira mai amana, rikon gaskiya da kishin kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman. Daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya inda kungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da tace na jirgin yakin Najeriya dinnan ne da ya bace kuma ita ce ta kakkabo shi. Ko da yake rundunar sojin saman Najeriya ta ce bayanan sirri sun nuna mata cewa hatsari jirgin yayi Haruna Dauda gare ka
yayin da rundunar sojan Najeriya sama ta fidda wata sanarwa na cewa jirgin saman sojan da ya bace tun ranar Laraba mai wa ya samu hatsari a yayin da yake gudanar da ayyukan sa jirgin sojan saman da yana dauke da jami'an sojojin guda biyu wanda dukkanin su direbobin jirgi ne wanda da Flight Lieutenant John Abolarinwa da Flight Lieutenant Abeko Chapele wanda aka ce sun bace ba san inda suke ba yan awanni dai da fidda wannan sanarwa sai mai kan Boko Haram suka fidda wani bidiyo mai tsawon minti 7 da rabi wanda ke nuni da cewa su suka kado wannan jirgin saman har ma suka nuna yadda jirgin ke ci da wuta
kamar yadda kuka gani wannan shine gidan jirgin wanda kuka turo shi da tsaka da bayan Allah da abin da Allah ya dace daga sama da fadi wannan in ba ku tura ba gaba daya zai zama na kawo muku wannan shine insha Allah
wannan sanarwa dai da mayakan Boko Haram na suka fidda ta hanyoyin da suka saba aiki sako na nuni da cewa wannan hari na jirgin sama irin wannan ban al'amari ne ganin cewa wannan babban jirgin yaki ne da ake kira Alpha Jet kuma na ɗaya daga cikin jirage da ake ji da su a wannan yanki yanzu al'umma sun baje kunne su jira sanarwar da gwamnatin tarayyar za ta fitar na watan da mayakan Boko Haram suka fidda na cewa su ga kado wannan jirgi har ma da nuna hoton bidiyo Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
yanzu kun bar mu je kasar Kamaru inda Garba Awwal ke tafa da rahoto na musamman
gurusin da tace muryar Kamaru ta far gudanar da alwara da kafi na annobar cutar kolera a fadin kasar ta Kamaru karo ne biyu kasancewar a yan kwanakin nan an samu bullar cutar a binnin cinikayyar kasar jamhuriyar Kamaru Duwala bangare da ya fi cunkoso na al'umma shugaban gudanarwa na rigakafin ta cutar kolera na kasa baki da Alhaji Mustapha Babalusa mun tattauna da shi kan manufar tasu ta alwara a kafin karo ne biyu
tare da Muhammad Mustapha wanda aka fi sani da Babalusa wanda ke shine shugaban shugaba mai kula da bangaren alwara a kafin na kolora yanzu dai ga irin abin da muke tattauna da shi musamman kan wannan alwara da suke yi ta kolora a kasar Kamaru me za ka faɗa kan wannan alwara da kuke
yi muna shanin wannan daga kafin na kolera domin cewa a shashin duwala da zemun nan kolera na nan da yawa an gwashi da to shi sa aka zabi an gwashi da ɗin domin a yi musu wannan daga kafin ɗin kada cutar ɗin ya zo kuma zama wani wani bala'i ga jikin mutane shi sa mun nake wannan rigakafin din kuma na biyu kenan da mai na farko wannan na biyu kenan
to yanzu ba ku fuskantar matsaloli tsakanin ku da al'umma wajen ganin cewa sun amsa kira ko kuma
da zato al'umman kamar abinda muke ciki wadansu suna ki wadansu suna yadda wani suna tsaye wata kila ƙarya ke yi an juya corona ya zama cholera ba haka ba ne cholera ne
me yana kiranka ga al'umma wajen tsaftace mahallinsu da kuma karɓar wannan alluwa ta rigakafi
don Allah don Allah al'umman nan don Allah ku dauki wannan rigakafin din kada kyau saboda lafiyanku domin kada a rasa lafiya gobe kuma an ji dauka kuma gobe kuma rasa lafiya ce a da hanshina kun ga wannan abin nan da ku dewa tsukoki daga baya kuma ranan da za a rufe wannan abin dewa su ku suka ce a ai mana yanzu ai mana yanzu domin sun ga bala'in da ya same su a gida kan wannan cutar
haka zalika shugaba mai kula da bangaren jihar Lutaras Alhaji Dambala Malam Hamza shi ma yayi mini karin haske kan yadda shi gudanar da alluran ta rigakafin
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya uwa musulmai wannan shi vaccine ne ba allura bane diga shi ake yi a baki a zanzage shi a shanye saboda wannan karo ta biyu muke yi an riga ni karo ta farko saboda bangaren da ni kaina gida na yake akwai mutanen da suka kamu ga wannan cutar haka rayukan mutane wajen biyar a gure a gefen gida na bai kai kilometer 5 ba da haka rasa rayukan wadannan mutane to shine yanzu da shi allura ya dawo nake kokari da ƴan uwana musulmai saboda kar ya rabe mu don abin da zai cuce mu mu dukan mu gabaki dai ba za mu so shi ba shine ƴan uwana musulmai da suke kin wannan vaccine din na taimakon juna ne don abin da kuma zai naka samu mu musulmai da muke ciki ba za mu yadda ya naka sai mu musulmai ba kokarin mu dukan mu gabaki dai mu zama muna da wannan kariyan a jikin mu kuma ubangiji Allah ya dada tare mu ga dukkan waɗannan cututtukan da suke duniya gabaki dai wannan shi vaccine ne ba allura bane diga shi ake yi a baki a zazzage shi a shanye saboda wannan karo ta biyu muke yi an riga ni karo ta farko saboda bangaren da ni kaina gida na yake akwai mutanen da suka kamu ga wannan cutar haka rasa rayukan mutane wajen biyar a gure a gefen gida na bai kai kilometer 5 ba da aka rasa rayukan waɗannan mutane to shine yanzu da shi allura ya dawo nake kokari da ƴan uwana musulmai saboda kar ya rabe mu don abin da zai cuce mu mu dukan mu gabaki dai ba za mu so shi ba shine ƴan uwana musulmai da suke kin wannan vaccine din na taimakon juna ne don abin da kuma zai naka samu mu musulmai da muke ciki ba za mu yadda ya naka sai mu musulmai ba kokarin mu dukan mu gabaki dai mu zama muna da wannan kariyan a jikin mu kuma ubangiji Allah ya dada tare mu ga dukkan waɗannan cututtukan da suke duniya gabaki dai
shugaban masu maganin gargajiya na kasar jamhuriyar Kamaru Professor Uba Abdulrazak ya yi mini bayani kan yadda rigakafin allurar cholera take da bambanci da allurar corona a kasar ta jamhuriyar Kamaru ina tare da Professor Uba Razak shugaban masu maganin gargajiya na kasar Kamaru ko na bagajen fata kasar Kamaru ta sake dawowa da rigakafin allurar cutar cholera a faɗin kasar gabaki ɗaya anda cutar da take nema ta kai wa ta kai kasar Kamaru to amma professor din zai muna bayani filla-filla kan shin yin wannan allurar na rigakafi na cutar cholera tana da inganci ga rayuwar al'umma kuwa ko kuma
na'am alhamdulillah malam awal kai dai wannan allura na rigakafin cholera tana da inganci domin an lura an ga cewa wannan cutar cholera nan ya soma yaduwa a kasar kuma ina cin illan mutane daban-daban dewa mutane kuma na rasa rayuwansu to shine gwamnati ta gani cewa gara a yi wannan allurar rigakafi kuma a hanzarta kai duk waɗanda suka kamu da wannan cuta kan cutar cholera cuta ne mai rabuwa mai raba dan adam to ka gani idan ya zo kuma ya haɗu da wannan annoban corona ko covid-19 kaga ya zama wani abu kuma mai tsanani to shi ka gaisa gwamnati ta dauki mataki kada garin neman Musa mu rasa kallon mu.
To menene bambanci tsakanin allurar rigakafi na corona da kuma na corona, duk da cewa ana ganin kamar ta corona an saurin samun allurar rigakafin ta?
Gaskiya shine magana kaga na corona kam an jima ana yin wannan, an san wannan, kuma kafin ma a saka shi a kasuwa an yi ta jarraba shi, kuma ya bi ta hanyar da dama can allurar rigakafi yake bi tukuna ya kasance allurar rigakafi she ya dauki tsawon shekaru kaman 10 kuna saka kasuwa. Amma kaga wannan na corona nan kaga kitta da bismillah aka ci aka fitar da shi, to kuma bai bi ka'ida yanda masanan kimiyya da fasaha da kuma al'amuran kiwon lafiyan yan adam suka tsara a kungin su tun asali ba. To kaga shi yasa yawanci daga yan al'umman duniya suka tsorata da wannan shi alluran rigakafi na corona.
Wataƙila za ka yi wa matasa ko kuma al'umman ƙasar Kamaru wajen karɓar wannan allura ta corona?
Ta corona kam alhamdulillah wannan ba matsala, kuma muna gargaɗi cewa duk dai waɗanda aka zo wajensu aka ba su wannan alluran ɗin su karɓa na corona, don wannan annoban corona ɗin shi ma ba shi da kyau. To amma abin da ya kunshi na shi COVID ko corona, to abin tsoro ne.
A halin yanzu masu fama da cutar ta corona a faɗin ƙasar baki ɗaya sun kama kusan 20,000, amma gwamnatin ƙasar Kamaru ta zage zance wajen ganin cewar ta gudanar da allurar a ko'ina a faɗin ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Coronavirus, corona yunwa, corona tashin gida gida. Imma cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida, yau kuma ya koma na ƴan maza. Ya sababin coronavirus yau gada ne guri ɗaya.
Wasanni a takaice.
kula da yanda mutum sulami na kasar jamhuriyar kamaru a cikin makon da ta gabata ne dai suka gudanar da wasan samun tiketi na shiga cin kofin gwani da gwani na nahiyar afirka kamaru ta fara a gwamnatin kwamitin da kasar kabe da makon da ta gabata kula din kabe din dai sun kwarara wa inda mutum sulami da labarai guda uku a ragar su kuma inda mutum sulami sun jefa kwallo a daya tilo ne a ragar ta kabe sai dai kuma kasar kamaru da kasar kabe din sun sake gudanar da wasan su a cikin makon nan ne a kasar jamhuriyar kamaru musamman a babban filin kwallon kafa dake Benin Douala anda kasashen guda biyu suka yi canje su ba wanda ya jefa wa dan uwansa kwallo da a ragar sa sai dai Musa Abulu kuma mashawar kwallon kafa ne na kasar jamhuriyar kamaru haka dalika yana bin didigin wasan club din Indi Mutabus Lions ga abinda ya bayyana mini
eh to kasan kafa yanzu kana kasan kwallon kafa da kake gani yanzu babu karaman abin na kasa na wasa kowa gwani ne yanzu kowa gwani ne kabbe kuma ba yau ta fara dukan kamaru ba ba yau ta fara hana ma kamaru zuwa kofin Africa ba kamaru ma ta zo ta yi mun yi biyu da biyu da su ba mu samu tafiya ba farkon wasan da ake a Gabon amma kabbe kan ba garaman cin bane saboda haka ina ga cewa kamaru wato sun da yake ba a can kabbe su ɗan wasa suka ce iska wato wai iska ne ya dame su inda suke buga kwallo na banan kwallo yake iska da ya dame su su kuma ɗan kabbe sun san yana wannan wasan garin su
to yanzu a kake ganin a kasar kamaru a jidin wani lokaci za ta taɓa kwallon muku zo muku ne ko a wannan kofin da za a buga na dakarun afirka
eh kun san kamaru ita inda ake jiran ta ba na ake samun ta ba kamaru kun san mu kamaru da kake gani ba kasa bane na wato gwanaye amma suna da zuciya ne kasar kamaru ba to amma ballantana a ce kuma kasan su za yi
da gani a wadannan kasashe ne suka wuce yanzu a wannan aji na kamaru
kasashe 23 ne
kasar kamaru da ita ce za ta amshi kwamfanin da za a gudanar na cin kofin zakarun nahiyar afirka a shekarar 2022 ta baɗi wato masu magana dai suna cewar zakarun da allah alfahari tara ko ana muzuru ana shehu sai ya kai muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
akalla mutane 36 suka mutu a yau juma'a a yankin gabashin Taiwan yayin da wasu kuma da dama suka samu raunuka bayan da wani jirgin kasa dake cike da jama'a yayi hatsari a hanyar karkashin kasa jirgin kasan mai sauri ya kamo hanya ne daga Taiping zuwa Taichung kuma yana dauke da fasinjoji 350 waɗanda akasarin su ɗan yawon bude ido ne wasu kuma suna koma gidajen su domin hutun karshen mako da kuma bikin sharar makabarta na kwana 4 da za a yi kun ji kuma cewa wani kuri da kasar Sin ke yi a samar da wajen zama ga wasu al'umma fararen hula a inda ake samun rashin jituwa a iyakar yankin Himalaya ya fito fili a matsayin wani sabon abun damuwa ga India kamar yadda masu nazarin al'umma a India suka ce wannan ya sake maimaita dabarun da Beijing ke yi domin karfafa mallakar tekun kudancin Sin ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoto a yau juma'a cewa an sake samun sabbin masu dauke da cutar corona su 81,466
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifu Kabir Isa da tafiya da gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.